Dede wa akula yomi wahala jaraba iko kin dunia sun zalince mu amma karma tullahi yesu isa mai ceto shi ba mutum bane balle yayi ƙarya makullin jahannama ya kwato ceto kam ya sawo ga wanda ya gaskanta ceto kam ya samu alkadiru allan alloli a bambanci ka bambantu kai ba mutum bane balle kai karya abinda ka fada dole ya faru kai ba mutum bane balle yayi karya abinda ka fada dole ya faru kai ba mutum bane balle kai karya oh yeah 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 yeah
kai ba mutum bane balle kai karya
kuɗi da gidaje duk za su zo mun sani
kai ba mutum bane
oh yeah yeah
balle kai karya
shekaru da dama ba ƴaƴa ƴan biyu kuwa zaki haifa kar ki damu
kai ba mutum bane balle kai karya
an ci zarafin mu domin sunan Yesu ba mu damu ba mun sani ba mu damu ba mun sani
kai ba mutum bane balle kai karya
an kira mu arna domin sunan Yesu ba mu damu ba mun sani
kai ba mutum bane balle kai karya
an dade ana mana dariya wai ba za mu yi tasiri ba mun sani
kai ba mutum bane balle kai karya
shi motoci kuɗi da gidaje duk za su zo mun sani
kai ba mutum